formally introduce my successor, Acting Inspector General of Police, Idris Ibrahim.
Sufetar General ƴan sandan Najeriya mai barin gado kenan, Mr. Solomon Arase, ke gabatarwa ƴan jaridu sabon mukaddashin Sufetar General Ibrahim Idris da zai gaje shi. Ana fi Ibrahim Idris a garin Kutigi dake karamar hukumar Lavun a jihar Niger a shekarar 1959. Bayan ya kammala digirinsa na farko a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria, ya yi digiri na biyu a ɓangaren aikin lauya a Jami'ar Maiduguri. Ya shiga aikin ɗan sanda a zamanin mulkin Buhari na mulkin soja a shekarar 1984. Ya shafe shekaru 17 yana ɓangaren ƴan sandan kwantaditar zoma. Ya riƙe mukamman unit commander, squadron commander da ma babban commander. Ibrahim Idris ya yi kwamishinan ƴan sanda a jihar Nasarawa da Kano. Sannan ya riƙe shugaban ƴan sandan kwantaditar zoma a hedkwatar ƴan sandan Najeriya. Ya kuma yi aiki a rundunar ƴan sandan Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Liberia da East Timor, inda shugaban ƙasar ya ba shi lambar yabo. Sabon Sufetar General ƴan sandan Najeriya ya yi ƙarin bayani.
Thank you very much. First, my name is Ibrahim Idris. Obviously, under our collective leadership, the Nigerian Police Force.
Yace sunana Ibrahim Idris. Za mu yi aiki tukuru don tabbatar da mun tsara yadda za mu ci gaba da kare dukiya da rayukan 'yan Najeriya. Kowane kalubale sabon shugaban 'yan sandan ke fuskanta a halin yanzu ga Barista Aliyu Abdullahi.
Duk ɓangaren rikici da tsagiranci da rashin tsaro da ya addabi ƙasar nan wani babban ƙalubale ne a gaban Sufetar General na Police ɗin nan.
Ganin akwai manya-manyan jami'an da ke gaban Ibrahim Idris a rundunar 'yan sandan Najeriya da kuma yanzu za su yi ritayar dole. Abinda a cewar tsohon mataimakin Sufetar General ƴan sandan Najeriya Ibrahim Baba Ahmed, wannan bai dace ba.
Idan za ka naɗa a duba a cikin waɗanda suke nan wasana su guda ɗaya a naɗa hasara ake ba ɗan kaɗan ba. Duk da dai wani lokaci za ka ga cewa an naɗa wani juniya shi ne a yi tafiya. To ya zo da juniya ɗin shi. Shi ne ɗin da yake tafiya ɗin nan bai shirya tafiya ba. Yi tafiya ba inda iya. Kuma ya zauna a ɗauki wulakancin da juniya zai musu tunu shi ne ke gaba yanzu. Kuma abin da ya kamata shi ne idan an naɗa juniya shi ne ya tafi to bai shirya tafiya ba. Aka zo kuma ka naɗa juniya ɗin shi. An taɓa yi lokacin shagari lokacin Adamu Suleiman shi ne yake acting aji yana acting ba kan fara ɗin shi ba suka zo ba a samu shiri tsakanin su da yanzu ya samu aka ce sai a cire shi ba aka ɗauko Adamu yana can yana assistant commissioner assistant commissioner aka ba shi aka ce shi Suleiman Adamu Suleiman ya koma masa wata miki to wani aka ga cin mutunci Adamu Suleiman sai ne ya mai tafiya sa ba daidai bane ba a ce a dinga ɗauko juniors sannan senior su tafi ba da su duk gaba ɗaya ayi asara su
kuma da Sani Aliyu masani ne a ɓangaren tsaro
shugaban ƙasa yana tuntuɓe mutane ne ne kafin ya ba su waje babu wajen da ake kuka da jami'an tsaro wanda ake kuka da su kamar ƴan sanda da harkokin da ya gurɓace a ƙasar nan shugaban ƙasa yana tattalin ya kawo gyara ne din harkan ƴan sanda
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria